kwana daya bayan dawowar Hamma Amadu gida bayane na nunin muhimman batutuwa biyu ne suka bashi kwarin gwiwar katse gudun hijirar da yake yi a ketare wato zaman makokin mahaifiyarsa da batun hukuncin da wata kotun Yamai ta yanke masa a watan October 2017 bayan da tace ta same shi da hannu a badakalar safarar jarirai Dr. Abubakar Ahmad Hassan masanin doka ne a nan Niger
tun da ya zamanto bai samu nasara ba a gaban wannan kotu na ECOWAS to na san shi ne zai ce dama abinda nake tsammani ko in samu wannan wata ahuwa daga wannan kotu ban samu ba bari in shigo kasa ta mutane su muni gaisuwa rasuwar ita tsohuwar wannan da tai kuma ya zamanto ya tunkari kotu game da wata takwas da ya saura kenan yanzu ba mamaki ko shi da kanshi ya kai kanshi ga kotu ya ce to ga ni nazo ko kuma in aka bar shi kamar ya dan huta kotu da kanta ta kiraye shi ta ce to ga abin da ya saura
zaman sulhun da ake shirin farawa a nan gaba a tsakanin yan adawa da masu mulki na daga cikin dalilan da ake ganin sun taimaka wajen dawowar Hamma Amadu gida kamar yadda wani makusantinsa Bana Ibrahim ke sheda mun
an ce ana neman sulhu cikin kasa tsakankanin bangurori da ke siyasa a kasar dole ne zai shahi zaɓuka da ke zuwa kuma abin da ya shahe shi dole zai shahi Hamma Amadu tunda mu shine muka aza dan takarmu
akwai wasu sharuɗa da hukumomi suka gindaya masa condition kafin a bashi damar ya dawo gida
ba yanzu mu a matsayin mu na Modern Salumana ban mu san harkar siyasa ciki muna tambayar mutane kuma su yi respectin wannan period din da muka ce
to koya makomar siyasar tsohon prime minister za ta kasance idan aka yi la'akari da cewa ta yi jam'iyyarsa ta tsayar da shi a matsayin dan takararta na zaben shugaban kasa na December 2020 ga abinda Dr. Abubakar Ahmad Hassan ke cewa
an ga kamar yadda aka wa professor Maurice Kamto a Cameroon an ga yadda aka wa Khalifa Sall a Senegal kuma an ga a Benin maimakon graft presidential da aka yi a Senegal da Cameroon su a Benin amnesty ma aka yi in Allah da na imani da cewa wannan muhawara da aka sa a gaba ba mamaki wato shugaban kasa ya mushi ahuwa akan wannan tsawon wata takwas da ya kamata yi a gidan yari
jagoran yan adawa Hamma Amadu mutum ne da ake yi wa kallon yana da gogewa a siyasa saboda haka wasu ke ganin dawowarsa gida abu ne da ka iya dagulawa jam'iyyar PNDS tarayya lissafi sai dai wani kakakinta Asmanu Muhammadu na cewa
mu ɗan demokuraɗiyya ne kuma demokuraɗiyya muka sani kuma ita muke yi kuma ita za mu yi ko gobe saboda haka babu tsoron wani duk wani mahaluki da za a ci zaɓe da shi ai shi a dalilin gwamnati ta yi kira a zo a haɗu ai wannan tattaunawa da PNDS don dukkanmu 'yan ƙasa a ci zaɓe tare da su.
Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.